Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Korea ta Arewa ta ce ta dakatar da gwaje-gwajen makaman nukiliya kuma tana shirin rufe sansanin da take yin gwaje-gwajen. Kamfanin dillancin labaran hukumomin kasar ya ce hakanan rundunar mayakan kasar za ta tsaye da duk gwaje-gwajen makamai masu linzami masu cin dogon zango kuma dakatarwar ta fara aiki daga Asabar. Sanarwar ta ce gwamnati tana daukar waɗannan matakan ne da nufin juyo alƙiblar kasar zuwa inganta tattalin arzikinta. Wannan matakin yana zuwa ne ƙasa da mako ɗaya gabanin ganawar shugabannin kuriyoyin biyu da zummar kawo ƙarshen rikicin nukiliya da ake yi a zirin na Koriya. Amma Amurka da Koriya ta Arewa suna shirin gudanar tasu taron ƙolin duk da cewa ba a aje lokaci ba. Bayan da Koriya ta Arewa ta ba da wannan sanarwa, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa wannan labari mai kyau ne ga Koriya ta Arewa da kuma duniya baki ɗaya. Ya ce yana sa rai kan taron ƙolin da zai yi da shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewan. A jihar Florida, wani ɗalibi a wata makarantar sakandare ya harbe ya raunata wani ɗan ajinsu jiya Juma'a, kuma daidai ranar da dubban ɗalibai a faɗin Amurkan suka bar ajujuwansu domin tunawa da mummunar ranar da aka yi wa wasu ɗalibai a wata makarantar sakandare kisan gilla shekaru kusan 20 da suka wuce. Harbin na jiya ya auku ne a makarantar sakandare da ake kira Forest High da ke Ocala a jihar ta Florida. Kuma rundunar 'yan sandar yankin karamar hukumar Marion ta ce wadda ake zargi da kai harin yana hannun 'yan sanda. Zanga-zanga ta jiya ɗaliban makarantar sakandare Marjorie High Stoneman Douglas da ke unguwar Parkland ne suka shirya ta. A makarantar ce wani tsohon ɗalibi ya harbe ya kashe ɗalibai da malamai 17 ranar 14 ga watan Fabrairun bana. Kisan gillar ta Parkland ta janyo kamfen na neman a kafa dokoki da za su takaita mallakar bindigogi. A nan birnin Washington DC, ɗaliban makarantun sakandare sun yi gangami a harabar fadar shugaban Amurka ta White House, kamin nika bisani suka tafi majalisar dokokin Amurka inda suka buƙaci wakilai su ɗauki matakai. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tawagar farko ta 'yan gudun hijira daga yankin Darfur na ƙasar Sudan da suke zaune a Chadi su 53 sun koma gidajensu a arewacin Darfur ɗin da suka tsere suka bari a baya shekaru fiye da 10 da suka wuce, kamar yadda rahoton Lisa Schelling daga Geneva yake cewa. Hukumar Ingilisa ta bayyana fatar ganin komawar wannan tawaga za ta zaburar da dubban 'yan gudun hijira daga yankin na Darfur a ƙashin kansu su fara koma gida. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yanayin tsaro a yankin ya inganta sosai ba kamar shekara ta 2003 lokacin da 'yan tawaye daga yankin suka fara yakar gwamnati ba. Yaƙin ya halaka dubban mutane kuma raba miliyoyi da muhallansu a ciki da wajen Sudan a zaman 'yan gudun hijira a makwabtan ƙasashe. Tawagar ta 'yan gudun hijira su 53 da suka baro sansanin 'yan gudun hijira da ke Idumi ranar Asabar suna daga cikin 'yan gudun hijira su 300 daga yankin Darfur waɗanda hali yanzu suke zaune a sansanoni 12 ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya da waɗanda gwamnati ta kafa. A halin da ake ci kuma, hukumar kula da baƙin haure da 'yanci rani ta ƙasa da ƙasa ta ce ba ta da kuɗi da za ta yi amfani da su domin kare 'yan ƙabilar Rohingya da suke gudun hijira a wani sansani a yankin da ake kira Cox's Bazar a Bangladesh. Daga ruwan sama mai tsananin gaske da ake hasashe zai fatattaki yankin, wannan rahoton ma dai Lisa Schelling ce ta aiko shi daga Geneva. Tana cewa halin yanzu dai ana ruwan sama a yankin amma ba mai tsanani ba. Sai dai masana yanayi suna hasashen ruwan saman zai karu kamar da bakin ƙwarya da za su haddasa ambaliya da gocewar laka, kuma za su yi ɓarna ainihin ga bukkoki ko 'yan gine-ginen da 'yan gudun hijiran ta Rohingya su fiye da 700 suke zaune bayan da suka tsere daga makwabciyar ƙasar ta Myanmar. Hukumomin agaji suna aiki ba dare ba rana domin ƙarfafa tsunin 'yan gudun hijirar da yake cike maƙil da bil'adama domin hana su rushewa sakamakon ruwan sama da ake tsammanin yana tafe. Kakakin hukumar ya ce kungiyar bata da kuɗi domin kashe 7 cikin 100 na kuɗi dala miliyan 180 da hukumar take bukata ne take da su a hannu a halin yanzu. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa jiya Juma'a cewa Amurka ta tambayi wurare da Rasha take a Siriya. Gabanin hare-hare da Amurkan da ƙawayenta suka kai kuma hare-haren sun kauce waɗannan wurare. Lavrov ya ce duk da ƙarin zaman tarda tsakanin Moscow da hukumomi da ke Washington, Amerika ta tabbatar da cewa bata auna jama'ar Rasha da wurare da suke ba hare-haren da suka auna kan gwamnatin shugaba Assad saboda hari da makamai masu guba da gwamnatinsa ta kai akan garin Doma. A wani taro da manema labarai a Moscow jiya Juma'a tare da jakadan Majalisar Dinkin Duniya na musamman kada kicin na Syria, Stefan de Mistura, Lavrov ya ce hare-haren da Amurka da Birtaniya da Faransa suka kai kan masana'antun sarrafa makamai masu guba na ƙarya ba su kadai suka afka ba har da shirin zaman sulhu da ake shirin yi a birnin Geneva. Lavrov yana faɗan haka ne a kuma daidai lokacin da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis yake kashedi ga Assad jiya Juma'a cewa baguwar shawara ce ga shugaba.
To labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na abari ya huce
wanda ba su yi magana kan ce shike kawo da rabon wani
Yeah.
sauraro barkanmu da dawowa daga wannan faifai na wakar Sani Aliyu dan dawo.
Gwamnan jahar Sokoto Shehu kan giwa miniyar rukon gaskiya bajimi na sarkin Kudu. To jama'a assalamu alaikum Usman ina kwanan mu.
Lafiya lafiya.
Yau babban imamu ya sallama ba a fara da waka.
Ka fara da rerawa?
Eh bana.
To ai haka ake so alama an tashi cikin koshin lafiyar ke.
Kwarai da gaske.
In kaji ana waka ai ciki ya dauka.
Da wannan sanyin safiya.
Lekin tashi
baka kabin kofi ba ka hada da lemun gwangwani
to ai kai wiki shaki tunani ba
ka kawo da suka ne shi yasa na samu wannan karfin na rera waka din da wannan safiya
a cikin yara na akwai wanda in ya shal abun zaki ko juice ko wani abu in kai ne to ka fara ko
ai da ban shi zaki haka yake yana sa ma mutun karfi
ai nace to na san wanda za a baka daidai
yasa in dare ba a san a ba yara
in ka ba su ba
ta hana su bacci
ba sa bacci da jama'a kenan to masu sauraro kuma muna fata kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin
Washington gundumar
Colombia
yawa
to daula da masu sauraro kafin in mika sakonnin gaishe bari mu fara da mika ta'aziyar mu zuwa ga shugaban mu nan sashen Hausa wanda dan uwansa Komen ya rasu wanda kuma muke fatan Allah ya ubangiji ya ba su hakurin wannan rashi da juriya ya kuma kyautata karshen na baya sai kuma sakon ta'aziyar da zan saki mikawa zuwa ga wani abokin aikin namu shi ma wato Nasiru Al-Hikaya wanda dan uwansa kan mahaifinsa kenan ya rasu sai mu ce mallam Al-Hikaya muna mika sakon ta'aziya na rasuwar shi wannan baffa naka Alhaji Husaini na Adamu Maigoro je kada fari a Gombe a Najeriya kenan bayan yayi fama da jinya to sai mu ce Allah ya bada hakurin wannan rashi ga iyalansa da kuma duk waɗanda suke da nasaba da shi
to amin
to sai kuma mika sakon taya murnar aure zuwa ga wani mai sauraron mu Sulaiman Jume Ingawa da amaryarsa murnar daurin auren su da aka daura kwanan nan a karamar hukumar Kurfeji a Ingawa dake jihar Katsina da fatan Allah ya sa a dace kuma ya bada zaman lafiya da zuri'a ta gari
amin amin yan garin mu ne
Katsinawa na to sai kuma sakon taya murna shi ma zuwa ga wani shahararren dan jarida shi Mallam Jafar shi ma za a daura auren sa da amaryar sa Abida Sani in Allah ya kai mu an jima karfe 1 na rana din nan a can Najeriya sai mu ce Allah ubangiji ya sanya alkhairi ya kuma bada shi ma zuri'a ta gari
amin
sai kuma gaisuwar musamman zuwa ga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a da kuma mataimakin sa Usman Manika mai ruwan road a Funtuwa a tarayyar Najeriya can dai jihar Katsina kenan
dai jihar Katsina mu
yawa to sai in shiga shafin mu na majalisar abar ya huce amma shafin Facebook inda kima na ga wasu nan hannunki
yau ba a ladies first din ne
ah yau men first
okay men first
yawa to sakon gaisuwar fatan alherin abar ya huce na majalisar ta Facebook zuwa ga Yusuf Yarima da kuma Yunus Usman Bokos da Muhammad Mustafa sai kuma Mustafa Yunusa da Dallami Kadirasko sai kuma Abubakar Muhammad Saseda gaisuwar fatan alherin abar ya huce zuwa ga Gambo Abdullahi da kuma Dahiru Damari Kaduna sai kuma baban gida Muhammad Bukar da Sani Musa Abubakar dan Zango sai Umar Inguda Muhammad sakon gaisuwar fatan alherin zuwa ga na baba Umaru a jamhuriyar Niger sai kuma Muhammad Maiwalda Gumel sai Ayuba Garba Kafin Madaki sai Musa Sala Fataskum da kuma Fatima Muhammad Lawal sai gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga Haruna dan Maraya da kuma Abdullahi Bashiru sai Yusuf Gayu da Muhammad Sani da kuma Habu Ayuba gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Ayuba Sha'aibu da kuma Mika Ilu mai wanki sai Sanusi Abdullahi Bangi da kuma Abdullahi Muhammad sai Abubakar A Garba Malatai sai Muhammad Sadi Muhammad da su fata alheri abin da huce na musamman zuwa ga Ayuba Chicago mai nama a jaji a jihar Kaduna a Najeriya sai kuma gaisuwar fata alheri abin da huce din shi mata musamman zuwa ga Abdulsalam Marabar Rudo da kuma Shehu Marabar Jos duka muna fatan suna cikin koshin lafiya. Shafin ƙarshe dake hannuna shine gaskiyar fatan alherin na bari da huce daga majalisar Facebook din na Sani Garba Suru da Bala Shaibu Galadima da kuma Gaddama Shaibu sai Kawu Abubakar Sanusak Toba sai daga ƙarshe rufe da Nura Muhammad Makwama Allah ya sana fadi sunan daidai da fatan kuma suna cikin koshin lafiya da walwala.
To a gaishe da Malam Usman sanne da kokari. Ni ma bari na garzaya inda ka fito.
Yawwa to bismillah.
Zan garzaya shafin mu na dandalin Facebook kuma.
To Allah lafiya.
To so fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Abdullahi Taylor Garba tare da Abbas Suleiman Kadau. Fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Adamu Ahmad Jajere tare da Kabir A dan Juma da kuma Buhari Abdullahi Ahmad. Fata alherin mu na filin abari ya huce zuwa ga Lawi Yusuf mai gidan sama tare da Abubakar Aminu Kayarda da kuma Yusuf M Ramadan mai gambawa. Fata alherin mu na abari ya huce zuwa ga Adekunle Balagun. Fata alherin mu na abari ya huce zuwa ga Al Imran Abubakar. Muna mika fatan alherin mu zuwa ga Abdullahi Zayyana baban gidan Yankari tare da Ahmad Yahaya da kuma Abbas. Fata alherin mu daga filin abari ya huce zuwa ga Abubakar Sani tare da Yushau Abubakar Yushau. Fata alherin mu na abari ya huce zuwa ga Haruna Ibrahim da Bilyamin Salihu da Abba Muhammad. Muna mika gaisuwar mu na abari ya huce zuwa ga Muhammad Shamsuddin Abubakar tare da Sani Usman. To jama'a sai daga ƙarshe kuma muna mika gaisuwar mu da fata alherin mu zuwa ga Jibrin Isa tare da Ibrahim Ismail da Hussein Adam Tumburkai da Yusuf Sawaba tare da Mubarak Garewa Bilbis. Allah ya sa na faɗi sunan nan daidai. So muna fatan duk kuna cikin koshin lafiya.
Haka
amin. yau kuma safiyar marigayi Aliyu dan Dawo ce yau muna shakatawa
da kanshi da rahama kin san ai rai dangin gore he da hutu kuma yana ɗaya daga cikin mawaƙan da suke da hikima sosai da nake yawan san injin na sauraron su a mafi yawancin lokuta
gaskiya kin wancan makon mun ji shata wannan kuma mun ji Aliyu to Allah ya ƙara masa rahama gaba daya
amin amin to yaya akwai labari ne
to labari yana hannunka ai nan wayo
ai na ga tsani ne nace zan kama kike ba mu labari
a ni na bada
ni aka kama kenan
kace zaka ba mu labarin dan fillo
ka san a ni zan fasa gaskiya
kullun ku ake samun labari a wajen
gaskiya ba zan bada dan fillo ba yau zan bada na kwadayayye ne
to
na ina ga kaman ku na taka fadar shi a bare hu
sai kuma dai wannan ba a cikin gidan nan bane ba dai a wannan akwai ai wannan da yawa
ai wannan ya ga mana na bari ki ji abin da yake
to bari mu ji
ai wannan ya shahara wato cefane ya je yo ya siyo nama niki niki na kaji ya kawo gida na kaman na taba ba ma mallam Irona labari ya kawo abin nan nama niki niki dore tafashan kajin nan mallam
to fa
kin san tafashi ya ji albasa ya da ta
ai tunda da nan ma ake dan tashi kanshi ka tuna a dai an mutun na dan tsame a sai a hana shi a ce za a tsame ka a dangi ba
to ina ga ya miki ai inda aka nufa kenan
to ba
wato ya ban shi ba tsaman ne matsalar shi ba inda abin da ya faru bayan tsaman ne matsalar shi
to ina jin ka tana kai
shikenan kawai ya tashi yaje akai tafashin nan yana yi ya lallaba ya lallaba kai shi ne haishe shi mallan ya fito daga daki ya faki ido ba tabbata nan taje da ibo ruwa ta irin dan karo wanda dan kara akai ai sai ya faki ido kai dan bude tukunya sai ya dauke daya
a'a
sai ya ruga he bai
to
ban daki kenan shi ban daki ba
sai tsaba
kwadai
tsaban kwadai
he tafi ban daki sai ka ganshi yana ci kai fara tizan namun nan yana ci shikenan ita ma ashe ta ga ta dan bude ta zuba ruwan ta kalle gefe da gefe ba kowa sai ita ma ta tsama daya ita ma sai ta bayi tana cikin shi ta bayi kawai abinta
to fa
kawai tana shiga bayi ta ganshi
to
suka yi kice bas ya kalle ta yace shi yace a kike ma kai sai ta ce mishi ita ta riga magana a
kai ma daman kana nan
kana nan yace kin tsamo ne eh sai yi wallahi yace to mu taru mu tsatsami
shikenan ba
shikenan
sai a koma
saboda
maganar zaman baya da zo na bakin tukunya
to ai matsalar shine kila yaran sa suke gurewa ma
eh to
kin ga tunda su tukunya su bi sai su zauna can bai su shirye tunda sun ce su ta tsatsami to sai ka fika ne wa yara na su to kin san sannan akwai wani abu daya wannan shi ma kwadai ne shi ma kaman ina jin na taba gaya musu shi anan amma ina faɗa ne saboda kai ki ji yanzu haka sai su ma sai su zada tunawa wanda bai ji ba kuma ya sake ji shi wai kwadain da ya tashi ya garza ya ji ana ta cikin naman bai dawo ba shi ganda ce ake dafa shine ya ruga ya je cikin ganda guda daya kawai yi baya ita ma ruwa ta je ta dibo irin karuran kisan nama ne yana shan ruwa na dan kara shine ya dauki gandan nan ya kama kawai ya sa wuka kaya ya dike harshen shi kai ai ranar da Allahirki Halima ta ba labarin nan da yayi da na kusa faduwa kawai ya kama naman nan ya rike yankawa yanka kin san tauri da wuka ita kuma ta san fulani da wukan mu
da wuka
ya yanka ha ashe garin yanka ya hada da leban shi ta kasa ya yanka
wannan kam
sai zuwa ne
ba shi da sani ba
wai ba ki tana zuwa ta kanshi yana yanka me faru
bari ba ka wani asa yau
wai kokayi ne bari ki ji wai tsautsayi ne ya ratsa shi yanda dai wai tsautsayi ya hare ki tsautsayi ko halin barako
bari ba ka labarin
ki zabe rako ko a ki bari indiri a ki san zai tafi
okay
ina tana san indiri then you can pick up
okay cigaba okay eh ka dade na ka dade
a ai ban ka ba ki ina kai ki ne ai shine yake kokarin ya kare kanshi cewa ai wallahi wai
ya
yanke leke wai tsautsayi ne sai sai wai wannan tsautsayi tsautsayi ko halin berako
berako
eh halin bera
o yayi halin bera
ya halin bera ne dai
ga
tsautsayi ne wai tsautsayi
to wanda ba ai ma an salafi shi ya san yayi laifi tunda ko halin bera kam ai ba halin bane
an sa ta kin ga ko an samu matsala
an samu matsala ka
eh ka ji kike kace
to barin kai ka kuma baka labarin yanda ake hukuma wannan in ce
ba na fulani ba
a ba na fulani bane wanda ai labarin da kai bani ne kake san in ida baka kuma yanda ake gane abin nan wannan fata an sace zan baka yanda ake gane masu kwadai masu dan halin berakon kenan
na nama eh berakon
akwai wani da na sani ranan sai aka ajja nama da aka ajja nama sai aka zo sai aka ga an ci nama sai ya kira kowa yace ku zo nan saboda shi ma yana da tsaba kwadayi to ya san da ake gane shi kashikan
masu kwadayi
ka san me yayi sai ya sa kowa yayi layi sai ya debo ruwa a kofi sai ya basu sai ya ce ku guskura baki guskura baki sai su zuba a kasa
waya waya
to ashe da ake gane me kwadayi in har ka ci nama na an ka guskuro ka zubar da shi
ba
ki tsakin naman zai yi
na hakuri zai biyo
ashe ka gane
lalle wannan san kashikan masu kwadayi
to haka kashikan gane masu kwadayi
da haka ma tai da hankali kwance shi ai hansu ne fun ma shi dai wancan kan masu shiga bai zuwa ba sai a hankali
to yanzu an maka halin bera ku dinda kaga ba na ba ka ba su ruwa su kusura baki zan ce
kusura baki to ai Allah sa ba su ji wannan shirin ba kasu kusura bakin kafin zo
to ku bai shi ne fa
ko ba su kwadai ko na aje akan table su su waye su ce mun zan zo in ce kai da wancan da wani a kusura baki
ne kusura baki
sai dai la zama da lokaci dole mu dasa aya anan mu sake barin su da wata waka din Allah ya sa
Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya
ya zama lahira.